لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammacin ranar Juma'a 6 ga watan Zulhijja shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 17 ga watan 8 shekara ta 2018. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka. Littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Sheikhul Imam أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. كفي درسنا وبعد في إذن تنمو يسنا إيه قبلتا kuwa shi ne wai shin akwai bambanci tsakanin mutumin da ya saba yin layyaba yau ba da wanda kuma shi farko ne? Ban san wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya bambanta tsakaninsu. Na ji dai mutane suna faɗa, suna cewa wai in za ka fara layya to ba a farawa da tinkiya ko da akuya ko da ɗan akuya, wai da rago ake farawa. Kuma haka suke faɗa cewa wai in za ka fara layya wato sai ka yanka ma mahaifanka sannan kai za ka yi. Wai na ga wanda mahaifansa kuma sai rage sirrasu, shi shi kenan kwata-kwata ba zai yi layya ba? Don haka waɗannan maganganu kwata-kwata ba su da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba bambanci tsakanin wanda ya saba yi yau da gobe da wanda kuma farko ne ta kowace fuska. Kai magiya da Allah kada yake magiya, ba a yin magiya da wani annabi daga cikin annabawa ko wani manzo daga cikin manzanni. Da Allah subhanahu wa ta'ala ake magiya. Abu na biyu wanda ake magiya da shi shine zumunta. Zumunta ba kasancewar ibada ce. Dalilin da ke tabbatar da cewa waɗannan abubuwa biyu da su ake magiya shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul Nisa: wattaqullaha allazi tasa'aluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا في من يجب يفوراً وبنجيجي وثارة روكو كنسا وبنجيجي ندا جونا وكيما جونا ما جيا صبور كرمانسا كما كتيا يزمنتا كدف يج إذن كما ميمون كم فتحة كنان والأرحام أي واتقوا الأرحام كتيا يزمنتا كرقو ينكتا tare da cewa yana daga cikin qira'a saba'iyya wal arhami kina wannan ma'aduf ne ala dalil na wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhami ay wa bil arhami ku ji tsoron Allah wanda junan ku yake ma junan ku magiya da shi wal arhami kuma yanda junan ku yake ma juna magiya da zumunta dan haka ya gabata ko kuma zai zo nan gaba insha Allah cikin darasin mu na kitabun tauhid wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sa'alakum billahi fa'adu duk wanda ya muku magiya da Allah to ku bashi kaga annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu wane ne ya dace a yi magiya da shi shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala mahaliccin kowa da komai dan haka kuskure ne a ringa cewa dan Allah dan annabi saboda ita magiya ibada ce ibada ko ba kirkira ba ne ba ya yanda aka dura ka a matsayinka na mu'mini to haka za ka ba maganar kirkiro wani abu ka zo da shi kuma wannan ba yana nuna cewa wato wai matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kai ba a yi magiya da shi a'a saboda ita ibada inda aka tsaye da mu'mini dan yake tsayawa domin babu wani halitta babu wata halitta mai daraja mai kima mai martaba abun Allah subhanahu wataala sama da manzon shi annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam amma dan haka a duk abinda bai zo a shari'a ba to ba a buƙatar mu'mini yayi gaban kansa ya zo da wata fada ko wani aiki wanda ba Allah bai ce ai kuma ba manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce ai darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabu shahadat muna cikin babi na 15 baban da ke bayani game da hukuncin mata junansu da ke adalta juna idan mace ta faɗa game da ƴar'uwarta mace ta ce ai wance ta kware ci za a iya karɓar wannan faɗa a yarda da wannan adalci da ta tabbatar mata shine a takaice malam ya zo mana da hadithin Aisha Allah ya kara mata yadda lokacin da aka yi mata aka mata yankin ƙarya aka jefe ta da mummunan aiki shine alfasha ma'ana zina Ubangiji ta'ala wato daga saman bakwai ya kubutar da Aisha dangane da abin da ake dika mata na cewa ta yi zina kamar yadda Ubangiji ta'ala ya saukar da waɗannan ayoyi a cikin suratul Nur shine mun koro bayani a cikin hadisin har mun zo kan gabar da lokacin da Aisha Allah ya kara mata yadda take ba mu labarin cewa bayan dai an dawo gida Madina tace rashin lafiya sai ta kwanta da ni ban san ba abin da yake gudana wato na irin wannan muguwar magana a cikin jama'a a birnin Madina tace kawai iya abin da yake bani shakka game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ba na ganin wani lallashi game da shi kamar irin lallashin da yake mun a lokacin da bani da lafiya tace kawai iya abin da yake idan ya shigo guna yayi sallama yakan tambayi masu jiya ta yace yaya mar yaya mai jiki kai fatiku yaya mai jiki da jiki Aisha tace ana cikin haka har aka kai lokacin da wato na samu sauki sai na fita a cikin wani dare da ni da Ummu Misbah domin muje na biya bukata ta bukata irin ta dan adam Aisha take cewa al'adar mu da dabi'ar mu mata ba ma fita zuwa bayan gari jeji domin mu biya bukata tace sai a cikin dare tace amma wannan ya kasance ne qabla an nattakhidha kunufa qariban min buyutina wato kafin mu riki masai kusa da dakunan mu lafazin kunuf jam'i ne na kanif idan aka ce kanif wato shine masai shine Aisha ta ce wa amruna amrul arabi al-awwali fil barriyati aw fit tanazzuh tace lamarinmu lamari ne irin na larabawan farko wato game da nisantar duk wani datti da duk wani abin ki abin kyama saboda su larabawan farko ba sa yin masai a cikin gida saboda me yasa kayan kazanta mutum zai kawo kusa da shi Aisha take cewa a lokacin nan sai na gabato ni da Ummu Misbah muna tafiya ita wannan mata mahaifiyar Misbah wato sai ta yi tuntube a cikin mayafinta shi ne ta ce fa'atarat fi mirqiha ta yi tuntube wato a cikin mayafinta idan aka ce mirqu shi ne mayafi wanda yake mai giza da ta yi wannan tuntube sai ta ke cewa ta isa Misbah Allah wadan Misbah ko kuma ka ce Misbah wato ya tabi ya halaka fa qultu laha bi isma qulti Aisha tace sai nace da ita tirda abin da kika fada Allah wadan abin da kika fada atasubina rajulan shahida badran zikirin da zagi wato mutumin da ya halarci yakin badar ai duk wanda ya halarci yakin badar ya wuce zagi ko gawane saboda wata gala ce ta ban girma wanda daga cikin sahabbai wasu ne ubangiji subhanahu wataala ya azurta su da wannan gala shine halartar yakin badar don haka malamai da suke bayani game da fadala ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ka fitar da waɗannan khalifofi guda hudu Allah ya kara musu yadda Abubakar da Umar da Uthman da Ali to waɗanda za su biyo baya a wajen daraja su ne shida cikin goma wanda aka musu albishir da aljanna an gane ko kenan Sa'ad ibn Abi Waqqas da Sa'id ibn Zaid da wato Sa'ad da wannan Sa'ad da Az-Zubair ibn al-Awwam da Abdurrahman dan Auf da Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah kenan Sa'ad da Sa'id sannan da wato Az-Zubair ibn al-Awwam sannan da Abdurrahman dan Auf da Abu Ubaida Amir wato ibn al-Jarrah da Talha ibn Ubaidillah kenan waɗannan shida su ne suke biyo bayan waɗannan hudu na farko a wajen daraja. To bayansu ne malamai suka ce kuma sai waɗanda suka halarci yakin Badar, domin dukkan waɗanda suka halarci yakin Badar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo saƙo a kan harshen annabinsa cewa su aikata duk abin da suka so. Ubangiji ta'ala ya ce na gafarta musu. Bayansu kuma sai ahlu bai'ati ridwan, waɗanda suka yi mubaya'a wato ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta shida da hijiransa a ƙarƙashin wata itaciya kamar yadda Allah ya kissanta mana a cikin suratul fathi, laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alayhim wa atabahum fathan qariba. Su mutum 1400 gaba ɗayansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, yake cewa lan yalijan nara man baya'a tahta shajara. Manzon Allah ya ce duk wanda ya yi mubaya'a da ni karkashin wannan itaciya to har abada ba zai shiga cikin wuta ba. In kage ya shiga wuta kawai ta illatul kasance, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Da haka dai a takaice anan Aisha take inkari ga Ummu Misfa, tace mata a tasubina rajulan shahida Badran, yanzu ke ringa zagi wato mutumin da ya halarci yakin Badar dan ta ne fashi mistake. Faqalat ya hanta, sai take cewa yake diyata alam tasma'i ma qalu, shi baki ji abinda su mista da sauran jama'a suka faɗa dangane da ki? Aisha ta ce mata ban ji ba ni suke faɗa. Fa akhbaratni bi qawli ahli al-ifk, sai ta bani labari dangane da fadar ma'abuta yankin ƙarya kallafin da aka mun. Kai tsaye Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce fasdartu maradan ala maradi, wato sai na daɗa kamuwa da rashin lafiya a kan rashin lafiya da ke tare da ni. Take yin ki rashin lafiya sai ta daɗu. Abu ya girmama a kanta. Ta ce falamma raja'tu ila baiti, lokacin da na dawo zuwa gidana dakhala alayya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama fa sallam, tace manzo Allah sallallahu alayhi wa sallama sai ya shigo guna ya yi sallama. Don haka karkace gidana ne wa zan ma sallama, an gane ko a matsayinka na mumini ko gidanka ne zaka shiga to kai sallama. Fa qala, sai manzon Allah ya ce kaifa tiku, yaya marar lafiya da jiki? Aisha ta ce fa kuntu, sai na ce da shi idzalli ila abawayya, ya rasulullahi ina buƙatar ka bani izini na je na gana da mahaifana. Kamar yadda bayani ya gabata anan, haƙƙi ne na miji akan matarsa kar ta sake daidai da kofar gida ta dai ko sai da izinin shi. Idan ta fito ba tare da izininsa ba ta saba ma Allah, ta saba ma manzansa, tuba ya zama wajibi a kanta. Kaga anan mahaifanta ne wata ke so ta je ta gana da su, shine take neman izini abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba kamar matan yau ba wanda wai su suna ganin cewa ai ba komai bane, ai gida ne suka tafi. To koma gidan wane ne, dole sai kin nemi izini a ƙarƙashin shi, kuma haƙƙi ne nashi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta miki. idan kina so ki dace da rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to ki yi kokarin kiyaye waɗannan abubuwa. Alat Aisha, Allah ya kara mata yadda take cewa, wa ana hina idhin uridu an astayqina al-khabara min qiblihima, tace wannan lokaci da nake neman izini ina nihi ne na je domin na samu yaqini game da wannan labari ta bangaren mahaifana. Shin abinda ake fada haka ne ko kuma kawai magana ce take zawa ta muci? Je in sami yaqinin wannan labari da ya yaba abin Madina. Shi ne Aisha, Allah ya kara mata yadda ta ce, fa abi nabi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya bani izini kamar yadda na bukata. Fa ataitu abawayya, ta ce sai na je na samu mahaifana. Fa qultu li ummi, na faɗa ga mahaifiyata, ma ya tahaddasu bihi nas, na tambaye ta nace wai me mutane suke yaɗawa na labari a wannan birni namu na Madina. Faqalat, mahaifiyata sai ta ce da ni, ya bunayya, ta ce ya ke karamar iyata. Bunayya tasghir ne na bint, ma'ana ya ke karamar iyata. Hawini ala nafsiki sha'n, Aisha ta ce mata ki sauƙaƙa ma kanki wannan, mahaifiyar ta ce mata ki sauƙaƙa ma kanki wannan al'amari, kada ki damu. Hawini ala nafsiki sha'n, ki sauƙaƙa ma kanki wannan al'amari, kar ki samu damuwa. Fa wallahi, ta ce rantsuwa nake miki da Ubangijin da ya halicce ni, laqalla ma kanat imra'atun qabbu wadi'atun inda rajulin yuhibbuha wa laha bara'ir illa aktharna 'alayha, tace wallahi abu ne sananne da dai ba a taba samun wata mata kyakkyawa a gun mutumin da ke son ta yana kaunarta kuma halin tana da kishiyoyi, illa aktharna 'alayha, face sai sun yawaita mata jafai, yawai ta masa jafari da maganganu waɗanda suke marasa kyau. Wa qultu, Aisha ta ce sai na ce subhanallah, mamaki, walaqad yatahaddathu an-nas bihadha, ta ce yanzu mutane suke ba da irin wannan labari, ce alko ya kai abun mamaki. Walaqad yatahaddathu an-nas bihadha, yanzu mutane suke ba da irin wannan labari na cewa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi zina. Don haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya koro mana wannan kissa a cikin suratul Nur, Ubangiji ta'ala yake cewa subhanak hadha buhtanun azim, yace mamaki, yanzu kamar mace daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a ce ta yi zina. Ubangiji ta'ala ya ce haza buhtanun abu, wannan yankin ƙarya ne wanda yake mai girma. Ai, matsayin iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce a danganta musu irin wannan alfasha. Qalat Aisha, Allah ya kara mata yadda ta ce, fabittu tilka al-laila, ta ce sai na kwana a wannan dare na samu wannan labari, tace na kwana a wannan dare hatta asbahatu, tace har na wayi gari, la yarqau li damun, tace hawaye baya tsayawa game da idanuna, hawaye kawai yake zuba, wala aktahiru bi nawli, tace wala aktahiru bi nawli, tace daidai da kyautawar ido, tace ban rumtsa ba. An gane ku, lafazin aktahidu an ciro shi ne daga iktihad, shi ne sanya kwalli, ma'ana barci daidai da kyautawar ido ban yi ba. Kuma asbahatu, ta ce sai na wayi gari, ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين تلبث الوحي يستشيرهما في فراج أهله. Tace da nawayi gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kirayi Aliyu dan Abi Talib da Usama ibn Zaid, Allah ya kara musu yadda, wanda shi Aliyu Allah ya kara masa yadda da Usama ɗan cikin gida ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, makusantansa ne, masoyansa ne. Kamar yadda shi dama Aliyu Allah ya kara masa yadda ya tashi tun yana yaransa ƙarami a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, haka shi Usama dan Zaid masoyi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma dan masoyin shi ne. To a lokacin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, lokacin da wahayi ya yi jinkirin sauka tsawon kusan wata guda, manzon Allah sai ya kirayi Aliyu Allah ya kara masa yadda da Usama ibn Zaid yastashiru, kuma manzon Allah yana neman shawararsu fi firaqi ahlihi, game da rabuwa da iyalinsa. Ita ce Aisha. Wannan yana nuna mana shar'ancin neman shawara. Kada ka dogara akan ra'ayinka da tunaninka. In za ka yi abu, ka nemi shawara ta mutanen ƙwarai, kuma waɗanda za ka nemi shawararsu ka tabbata cewa masoyanka ne. Kaga duk sunkayen nesa da dacaccen ra'ayi da Allah ya ba manzon shi sallallahu alaihi wasallama, tare da haka baya gaban kansa sai ya nemi shawara. Kamar yadda Allah ya umarce shi da wannan a can cikin suratu Ali Imran, wa shawiruhum fil amr, Ubangiji ta'ala ya ce ka shawarce su game da al'amar, ka shawarce su game da al'amar. Kuma haka Allah ya siffanta muminai cewa na daga cikin sifofin muminai al'amarinsu tsakaninsu shawara ne, wa amruhum shura bainahum. Sura ta musamman Allah ya saukar a cikin Al-Qur'ani suratu Shura. Shine yace yastashiru ma fi firaqi ahli, yana neman shawararsu, ma'ana su ba shi ra'ayi game da rabuwa da iyalinsa. Nan za ka iya maida martani akan yan shi'a waɗanda suke fitar da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin ahlul baiti. Duk da cewa yana iya ce maka to ai wannan labari ne Aisha ce take faɗa, to za mu iske a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tabbatar da cewa ita mace tana daga cikin iyalin mutum. Shine Aisha ta ce fa amma Usama, ta ce ku san da cewa shi Usama ibn Zaid, fa ashara alaihi billadhi ya'lamu fi nafsihi min alwuddi lakum, wato sai ya yi nuni ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya ba shi shawara game da abinda ya riga ya yi sani tuntuni a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, irin yanda manzon Allah yake kaunar iyalinsa. An gane ko? Ya san irin tsabar so da kauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ma Aisha. Faqala Usama, Allah ya kara masa yadda, sai ya ce ahalaka ya Rasulullah, ya manzon Allah ka ci gaba da rike iyalinka. Lafazin ahalaka mansubun ne alal ikra, ai ilzam ahalaka, ka lazinci rukun ci gaba da rukun iyalinka ya manzon Allah. Iya shawarar da Usama ibn Zaid Allah ya kara masa yadda ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce wala na alamu wallahi illa khaira, ya ce rantsuwa nake maka da Ubangijin da ya halicce ni, in dai game da iyalinka ne Aisha, ya ce wallahi ban san komai in ban da alkhairi ba, ban san komai game da Aisha face alkhairi. Aisha ta ce wa amma Aliyu ibn Abi Talib, kusan da cewa shi Aliyu Allah ya kara masa yadda fa qala ya rasulullahi yace ya manzon Allah lam yubayyikillahu alayka Allah bai saka ka cikin kunci wan nisa'u siwaha kathiru mata suna da yawa bayan Aisha mata sun muce a lissafa yace wasalil jariyata tasduquka ka tambayi wannan yarinya wannan kuyanga baiwa da take tare da Aisha za ta fada maka gaskiyar al'amari kaga ra'ayin Aliyu Allah ya kara masa yadda da Usama ya sha bangon kamar yanda Allah ya halicce mu ya bambanta mu ta fuskoki daban-daban to haka ta bangaren ra'ayi Allah ya bambanta tsakanin ra'ayina ba naka bane naka ba nashi bane dan haka anan ra'ayin Aliyu Allah ya kara masa yadda da na Usama suka sha bangon Aliyu chai masa lam yubayyikillahu alayka Allah bai saka ka cikin kunci wan nisa'u siwa haka sai yace mata suna da yawa bayan Aisha in ma ka rabu da ita kenan Allah zai canza maka wata mata ta daban sai yace masa wasalil jariyata tasduquka yace ka tambayi wannan yarinya ita ce Barira baiwa wanda take tare da Aisha Allah ya kara mata yadda za ta baka gaskiyar al'amari za ta maka gaskiya game da wannan al'amari ta faɗa maka hakikanin al'amari na Aisha me yasa saboda duk wanda kake zaune da shi yau da gobe za ka fahimci ɗabi'unsa da halayensa in mutumin ƙwarai ne za ka iya ganewa in na banza ne kazalika domin ita Barira ta nazunci zama da Aisha Allah ya ƙara mata yadda kullum takan zo ta kama mata aikace-aikace Aisha ta ce fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama Barira nan kenan muka tsaya shi ne kenan darasin mu na yau wato a lokacin nan wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya kirayi Barira fa qala sai ya ce da ita ya Barira ya ke Barira hal ra'aiti fiha shay'an yuribuki shin wai ko kin taba ganin wani abu game da Aisha wanda ke baki shakka ki sanya ki kokonto game da al'amarinta dan Allah yake tambayar Barira hal ra'aiti fiha shay'an yuribuki shin wai ko kin taba ganin wani abu dangane da Aisha Allah ya kara mata yadda abinda zai ringa baki kokonto game da ita abinda zaki iya tuhumarta faqalat barira barira Allah ya kara mata yadda sai ta bashi amsar cewa la wallabi ba'athaka bil haqq tace rantsuwa nake da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya la anan za'ida ce li ta'kidil qasd domin karfafa rantsuwa kamar yanda suke fada la wallahi bala wallahi shine tace la wallazi ba'athaka bil haqqi rantsuwa nake maka da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya in ra'aitu minha amran agmisuhu alaiha qattu akthara min annaha jariyatun hadithatu sinni tanamu anil ajini fata'ati dajinu fata'kulu tace in ra'aitu minha amran tace wallahi ban taba ganin wani al'amari game da Aisha agamisuhu alaiha wanda zan iya aibanta ta da shi kafu da kai tace akthara min annaha jariya illa kawai ita Aisha yarinya ce karama hadithatu sinni mai karancin shekaru tanamu anil ajini wanda in ta dama gari wanda za a yi gurasa sai ta yi bacci fata a tiddajinu fata a kulu kaji su zo su cinye ta ce in ma akwai abinda zan iya aibanta Aisha to shi ne wani in anan bi ma'ana ma annafiya in ra'aitu minha amran ay ma ra'aitu minha amran tace ban taba ganin wani al'amari game da Aisha admisuhu alaiha qatu wanda da dai wato zan iya aibanta ta da shi akthar min annaha jariya kawai dai yarinya ce karama hadithatu sinni mai karancin shekaru tanamu anil ajini takan yi bacci ga barin gari dawo in ta dama shi kenan wanda ake yin murasa fatati dajinu kaji su zo fata a kudu huta cinye su cinye anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu hakikanin labari game da dabi'a al'amarin Aisha kuma anan abinda muke so mu sani ko mu ce abinda zamu iya fa'idanta na darasi a karkashin wannan gaba shine kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san gaibu ba inda a ce ya san gaibu to menene fa'idar ya tambaye su game da al'amarin Aisha dan haka sanin gaibu abu ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayyana tarayya da kowa game da al'amarin gaibu kamar yanda yake fada a can cikin suratul an'am kullu aqulu lakum indi khaza'inullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak Ubangiji ta'ala yace fada musu da bakin ka suje kace da su la aqulu lakum indi khaza'inullahi bazan ce da ku taskokin rahama na Ubangiji subhanahu wa ta'ala abu na suke in ba wanda na ga dama na hana wanda na ga dama wala a'lamul ghaiba kuma ni ban san gaibu ba wala aqulu lakum indi malak kuma bazan ce muku ba ni mala'ika ne in attabi'u illa ma yuha ilayya bana biyar komai face abinda aka yi min wahayi al-aya kuma haka a cikin suratul anfal Ubangiji ta'ala na faɗa qul la amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wa ma massani yassu in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun Ubangiji ta'ala yace ce da su ni bana iya mallaka ma kaina wato ije wani tsanani ko yayi shi kuma bana iya mallaka ma kaina janyo wani amfani daidai da misqala zarra illa ma sha Allah sai abinda Ubangiji na yaso kawai walau kuntu a'lamul ghaiba da a ce na san gaibu lastakthartu min al-khair da na yawaita ma kaina al-khairi wa ma massani yassu wato da duk wata mugunta bata shafe ni ba kaga waɗannan nassi ne na Al-Qur'ani wanda Allah ya umarci manzansa cewa ya faɗa ma mu'minai cewa bai san gaibu ba dan haka wasu ayoyi Ubangiji ta'ala sai yake ba mu labarin cewa shi kadai ya san gaibu na daga cikin su fadarsa a cikin suratul an'am wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqudu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ra'bin wa la yabisin illa fi kitabin mubin yace wa inda hu mafatihul ghaibi makullan ghaibu abun Allah suke la ya'lamuha illa hu ba wanda ya san su in banda shi sune ya ambata mana a ƙarshen suratul luqman inna allaha indahu ilmus sa'a wa yunzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna allaha alimun khabir to haka a cikin suratul naml ubangiji ta'ala ke faɗa kulla ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah wa ma yashuruna ayyana yub'athu ce da su dukkan halittun da suke cikin saman bakwai da kasan bakwai ba wanda ya san gaibu in banda Allah kuma haka a ƙarshen suratu Hud Ubangiji ta'ala na faɗa walillahi ghaibu samawati wal ardi wa ilayhi yurja'u al-amru kulluhu fa'buduhu wa tawakkal 'alayhi wa ma rabbuka bi gafilin amma ta'malu. Haka a cikin suratul jin na fada alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul. To dan haka hanya ta sanin ghaibu hanya ce daya daya shine ta hanyar wahayi. Wahayi ko ya takaita ga annabawan Allah da manzanninsa. Su kansu annabawan Allah da manzanni su kansu ni gaibu, amma ta hanyar wahayi da Ubangiji subhanahu wataala yake yi musu. Dan haka dai alal itlaq ba za ka ce ba annabawa da manzanni sun san gaibu. Za ka iya cewa annabawan Allah suna da sanin gaibu ta hanyar wahayin da Allah yake turo musu. Kamar yadda yace ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib wa ma kana Allahu liyudli'akum 'ala al-ghaib walakinna Allaha yajtabi min rusulihi man yasha. Shine yace ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina 'ala ma antum 'alayhi. Ubangiji ta'ala bai dace ba ya bar mu'minai akan wato halin da suke suna garwaye da munafikai haka kawai ba tare da an bambanta farin tsakuwa game da azurfa, ba a bambanta tsakanin danduma da dan kabewa. Bai dace ba ga Ubangiji ya bar mu'minai akan abin da suke haka kawai suna kwatsa da mu da munafikai ba tare da an bambanta ba. Yace hatta yamizal khabitha min at-tayyib, sai Allah ya bambanta tsakanin mummuna game da wanda yake wato zarkakeki. A san su wane ne mu'minai na hakika, kuma su wane ne waɗanda suke shari masu da'awar imani. Ta hanyar bala'i da musiba da Allah yake jarraba bayinsa mu'minai, ta wannan hanya aka bambanta danduma da dan kabewa, da abubuwan da Allah ya shar'anta irin na jihadi, anan aka bambanta tsakanin mu'minai da munafikai. Sai yace wa ma kana Allahu liyudli'akum 'ala al-ghaib, ai bai dace ba ga Ubangiji ta'ala ya nuna muku al'amarin ghaibu haka kawai. Sai yace walakinna Allah yajtabi min rusulihi man yasha, wanda cewa dai Allah yakan zabi wanda yake so daga cikin manzanninsa ya nuna masa wani al'amari wanda yake na gaibi. To dan haka masu da'awar cewa annabawa sun san gaibu ba nan ba fadar ta su take so ta tsaya, a suna so su kai wani fage inda suke bukatar su kai na cewa wai waliyai sun san gaibu. Dan haka wannan nassi ne na Al-Qur'ani, inda a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san gaibu, to ba inda za a yi wato ya tambayi ita wannan jariya wato Barira cewa ta fada masa gaskiyar al'amari game da Aisha. Shine da ya tambaye ta, ta bashi iya labarin hakikanin al'amari, iya abinda ta sani game da Aisha, Allah ya yarda da ita. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن ابي بن سلول. daga wannan rana wannan yini da manzon Allah ya tambayi Barira ta bashi hakikanin al'amari game da Aisha, manzon Allah sai ya tashi. fasta'azara min abdullah ibn ubay ibn salul, yana mu cewa jama'a su karbi hamzarinsa game da Abdullahi dan Ubay dan Salul shugaban munafikai. Jama'a su karbi hamzarinsa, duk abin da ya aikata da shi kenan ya cancanta ne yayi masa, kar a ga laifinsa. Shine yace fasta'azara min abdullah ibn ubay ibn salul, manzon Allah ya nemi uzuri na jama'a cewa su karbi hamzarinsa game da Abdullah ibn ubay ibn salul. fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace may ya'dhuruni bir rajul balagani adahu fi ahli. manzon Allah yace ya ku jama'a, wa zai karbi hamzari na game da mutumin da cutarwarsa ta wuce kaina har ta kai ga iyalina. manzon Allah yace jama'a, wa zai karbi hamzari na game da mutumin da cutarwarsa har ta kai ga iyalina. kaga annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me ya faɗa game da Aisha, cai ahli fi ahli game da iyalina. dan haka wannan nasbi ne wanda yake nuna matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna daga cikin ahlul bait wanda Allah ya jinjina musu a cikin suratul ahzab. Manzon Allah yace fa wallahi rantsuwa nake ga ubangiji na ma alimtu ala ahli illa khaira. Manzon Allah yace ban san komai game da iyali na Aisha face alkhairi. Ce wallahi in dai game da Aisha ne manzon Allah yace wallahi ban san komai ba face alkhairi. Sai da yi mana rantsuwa domin karfafa mana wannan labari. Yace fa wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira. Manzon Allah yace wallahi ban san komai game da iyali na Aisha face alkhairi. وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا. Manzon Allah yace wallahi sun ambata mun wani mutum shine Safwan ibn Mu'affar. Manzon Allah yace ma alimtu alaihi illa khaira. Dangane da wannan mutumin da suke masa kazafin cewa wai ya sadu da matata Aisha, manzon Allah yace wallahi ban sani komai game da shi face alkhairi. Wama kana yadkhulu ala ahli illa mai. Manzon Allah yace wannan mutum yace bai kasance ba yana shiga gida cikin gidana, wato bai kasance ba yana shiga wurin iyali na sai tare da ni. Shi Safwan ibn Mu'affar bai taba shiga gidan Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama face sai tare da shi. Faqama Sa'd ibn Mu'adh. Sa'd ibn Mu'adh Allah ikara masa yadda wanda shugaba ne na kabila ta Al-Khazraj daga cikin kabilu biyu manya na Madina. A lokacin nan Sa'd ibn Mu'adh ya tashi, shine wanda al'arshin Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai da ta yi girgiza a ranar da Allah ya karɓi rayuwarsa. Ya tashi ya tsaya faqala sai ya ci, kuma yana daga cikin fadla ta shi Sa'd ibn Mu'adh wanda a ranar da Sa'd ibn Mu'adh ya musulunta zuwa yayi ya tara kabilar shi gaba ɗayan su, manyan su da yaran su, mazan su da matan su, ya tambaye su yace menene matsayina a cikin ku. Suka ce masa matsayinka a cikin mu shugaba ne wanda yake abun biya, duk abin da ka faɗa za mu ji, kuma duk abin da kace mu yi za mu aikata. Yace to abin da nake so ku sani, mazan ku da matan ku da yaran ku da manyan ku, yace daga yanzu yace haramun ne na ma wani magana face sai ya yi imani da Allah da manzansa. A ran da yi musulunta babu gidan da musulunci bai shiga ba, wato a cikin gidajen Madina, gidajen wannan kabila ta Khazraj. Shine a nan a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake neman cewa wani ne zai karɓi hamzarinsa, bayan manzon Allah ya aje magana, Sa'd ibn Mu'adh ya tashi ya miƙe faqala ya rasulullah, yace ya manzon Allah, yace wallahi ana a'zuruka min, yace wallahi ni zan karɓi hamzarinka game da wannan tsinanne, in kana min al-aus, yace in har shi mutumin nan da kake faɗa cewa wa zai karɓi hamzarinka game da mutumin da cutarwarsa ta ƙetare kanka har ta kai ga iyalinka, yace wannan mutumin da kake faɗa in kana min al-aus, an gane ku Sa'd ibn Mu'adh shi shugaba ne na kabilar Aus, kuskure ne muka yi da muka ce Khazraj, yace in kana min al-aus, yace in har ya kasance yana daga cikin kabilar mu ce ta Aus, yace darabna unuqahu, yace wallahi kai tsaye ya rasulullahi za mu sare masa wuya, in har daga cikin kabilar mu yake to take yanki za mu sare masa wuya. Yace wa in kana min ikhwani na min al-Khazraj, yace in ko ya kasance yana daga cikin yan uwan mu sune kabila ta Khazraj, amartana fa fa'alna fihi amra, ka umarce mu kace ku yi kaza da shi, yace wallahi kai tsaye za mu aikata, in yana daga cikin mu kenan kai tsaye za mu sare masa kai, in baya daga cikin mu yana daga cikin kabila ta yan uwan mu sune Khazraj, to iya abinda kace mu yi ya rasulullahi shi zamu aikata game da shi wannan mutum. Faqama Sa'd ibn Ubada wa huwa sayyidul Khazraj, a lokacin nan Sa'd ibn Ubada Allah ya kara masa yadda wanda shine shugaba na kabilar Khazraj, sai ya tashi ya miki. Aisha ta ce wa kana qabla zalika rajulan salihan, gabanin wannan al'amari Sa'd ibn Ubada ya kasance mutumin kwarai, salihin bawa ne na gartacce. Walakin hitamalatul hamiyya, tace sai dai jiji da kai irin na jahiliya wato ya dauke shi. Fa qala, sai yace kadzabta la'amrullahi, ya fada ga Sa'd ibn Mu'adh yace ƙarya kake, rantsuwa nake da Allah, wallahi ƙarya kake, wallahi la taqtuluhu, yace wallahi ba za ka kashe shi ba, wala taqdiru ala zalika, kuma ba kai ba iya kashe shi. Anan hamiya ce irin ta jahiliya, jiji da kai irin na jahiliya shine ya motsa ga Sa'd ibn Ubada. Da shi Sa'd ibn Mu'adh yace ya rasulullahi, wannan mutun da kake fada kake cewa wa zai karbi hamzarinka, yace ya rasulullahi ni zan karbi hamzarinka game da shi, in har yana daga cikin kabilar mu kenan ta Aus, yace to zamu sare masa wuya, in ko baya daga cikin mu yana cikin ƴan uwan mu kabila ta Khazraj, to iya abinda kace mu yi game da shi ya rasulullahi shi zamu aikata. To shine anan shi Sa'd ibn Ubada Allah ya kara masa yadda shugaba na kabilar Khazraj, wannan hamiya jiji da kai na jahiliya, sai ya kama shi sai ya tashi ya miƙe, sai yake fada ga Sa'd ibn Mu'adh yake cewa kadzabta la'amrullahi, rantsuwa nake da Allah, yace wallahi ƙarya kake, la taqtuluhu, a ce mutum a cikin mu yace wallahi ba za ka kashe shi ba, wala taqdiru ala zalika, kuma ba za ka iya komai da shi ba. Ni za a yi faqama Usayd ibn al-Hudayr, Usayd ibn al-Hudayr Allah ya kara masa yadda, wanda ana cewa shine farko daga cikin mutanen Madina waɗanda suka yi mubay'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a daren Aqaba na farko, wanda yana daga cikin mutum 12 daga cikin mutanen Madina waɗanda suka yi musulunta a dare na farko a Lailatul Aqaba al-Ula. A lokacin nan ya tashi ya miƙe, fa qala, sai yace kadzabta la'amrullahi, yace wallahi kai ma Sa'd ibn Ubada yace ƙarya kake, yace wallahi lanaqatu lanahu, yace wallahi kashe shi zamu yi, in dai manzon Allah yace mu kashe shi, yace wallahi kashe shi zamu yi. Fa innaka munafiqun tujadilu anil munafiqin, yace wallahi kai Sa'd munafiki ne, domin kana jayayya kana bada kariya ga munafikai. Mutum yazo ya ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi zina, kuma al'amari ya bayyana, a kyale shi. Shine yace wallahi la naqtu lanahu, yace wallahi kashe shi zamu. Fa innaka munafiqun, yace lalle kai munafiki ne. Tujadilu anil munafiqin, kana jayayya kana bada kariya a madadin munafikai. Ni za a yi, shine yace fasaral hayyan la aus wal khadraj hatta ham, gaba ɗayan waɗannan kabilu guda biyu al-Aus da al-Khazraj wato sai suka birkice, har ma suka kusa wato su canku da juna, yaki ya kusa ya tashi a lokacin nan. Wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala al-minbar, a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan minbari. Fa nazala, manzon Allah ya sauko daga kan minbarin. Fa khaffabahu, manzon Allah ya ringa lallashin su yana ba su hakuri. Hatta sakatu, har aka kai lokacin da suka kyale wa sakata, manzon Allah shi ma ya ja bakin shi kyale. Kaga yanda mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yanda imani ya ratsa zukatansu, yanda ya ratsa zukatansu kawai iya abinda suke so su ji shine umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shi fa Sa'd ibn Mu'az shine fa yake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shawara lokacin da manzon Allah ya nemi ra'ayin jama'a bayan ya samu labarin cewa ayirin nan da Abu Sufyan ya zo da shi ya riga ya kubci al'amari kuma ya rikida ya koma yaki, ya tambayi al-muhajirun al-miqdad ibn al-aswad ya ce albasa da bakinsu, ya ce ya rasulullahi mu ba za mu fada maka irin abin da banu isra'ila suka fada ma annabi Musa lokacin da ubangiji ta'ala ya turo wahayi cewa annabi Musa ya fada ma jama'arsa su je su yaki wasu abokan gabarsu. Mutanen annabi Musa suka ce masa izhab anta wa rabbuka faqatila inna habuna qa'id, Musa je ka kai da ubangijin naka ku yaki, mu muna nan a zauna ba inda zamu je. Yace wallahi to mu ba za mu fada maka irin wannan fada, mu iya abinda za mu fada maka izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilu, je ka kai da ubangijin ka ku yaki, mu ma tare da ku masu yaki. To wannan daga bangaren muhajirun shi Sa'd ibn Mu'adh da manzon Allah ya cika cewa ashiru ilayya ibadallah, ya ku bayan Allah ku bani shawara, ya ku bayan Allah ku bani shawara. Sa'd ibn Mu'adh ya ce ya Rasulullah kamar dai mu kake nufi mu mutanen Madina, manzon Allah ya ce kwarai, yace to ya Rasulullah kai ka zo ka ce mana kai manzo ne Allah ya aiko ka, muka yi imani da kai, muka gaskata ka, muka yi bada yarjejeniyarmu game da kai cewa za mu kare ka irin yadda muke kare 'ya'yanmu da matanmu da dukiyarmu. Ya ce ya Rasulullahi wallahi inda za ka bujiro mana da kogi teku ka ce mu kutsa, ya ce wallahi za mu kutsa ya Rasulullahi, ba za ka samu daidai da ɗaya daga cikinmu ya ja da baya. Ya ce ya Rasulullahi, ya ce mu mutanen Madina, ya ce sanannu ne a wajen yaƙi ba yau ba, ya ce wallahi mu ba mu kiwa a ce gobe ma mun haɗu da abokan gabarmu. Ya ce ya Rasulullahi sir ala barakatillahi, je ka ka yaƙi makiyanka, mu muna tare da kai akan albarka ta Ubangiji, muna neman taimako da agaji na shi. Don haka irin waɗannan shi mumini in dai imani ya ratsa zuciyar shi, to babu maganar gudu ba maganar sha da baya, kuma duk abin da yake in dai gaskiya ce to sai dai a kashe tsohuwa akan daudawarta kamar yadda Hausawa suke fada. To shine a lokacin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka daga kan minbari ya lallashe su ya kwantar da hankalinsu. Aisha ta ce wa bakaitu yaumi la yarqa'u li dam'un, ta ce wallahi na kwana wato na yi ta kuka tsawon wannan yini nawa, ta ce layar kawai don mu, ta ce hawaye baya tsayawa game da ido, hawaye kawai su baya yake, wala akta hilu bi nauri, ta ce bacci dire da kyautawar ido ban yi ba. Fa asbaha indi abawaya, ta ce mahaifana sai suka wayi gari a guna, wa kad bakaitu laylati wa yawman, ta ce na yi kuka tsawon dare na da yini, ta ce hatta azunna annal buka'a faliqun kabidi, ta ce wallahi har na yi zaton cewa kuka zai fasa hantata, zai yi kucin da ita, ta ce wallahi har na yi zaton cewa kukan da nake wato zai tsaga hantata. Qalat sai Aisha ta ce fa bainahuma jalisani indi, yayin da mahaifana Abubakar da mahaifiyata suna zaune a guna, wa ana abiki ina kuka, izista'azanat imra'atun min al-ansar, sai wata mata daga cikin matan Madina sai ta nemi izinin shiga guna, fa azintu laha, Aisha ta ce sai na bata izinin shigowa, da ta shigo ta tarar da ni ina kuka, fajala satta biki mai, ita ma sai ta zauna take kuka tare da ni, saboda sabar so da kauna duk abin da ya samu musulin ka ya same ka, in na dadi ne kai ya sama, in kuma maimakon haka ne kai ya sama,
da ta shigo ta tarar da Aisha tana kuka, Allah ya kara mata yadda ita ma ta zauna take kuka tare da ita. Fa baina nahnu kadhalika, Aisha ta ce yayin da muna cikin wannan kuka, idh dakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo. Fa jalasa, manzon Allah ya zauna. Walam yajlis indi min yawmi qila fi yami, tace fa walam yajlis indi min yawmi qila fi yama qila qablaha, tace tun ranar da aka fadi wannan fada game da ni, tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba zama a guna ba, zama manzon Allah ne taba zama a gunta ba tun ranar da aka fadi wannan fada. Tace wa kad makata shahran, ya zauna tsawon wata guda, la yuha ilaihi fi sha'ani shay'un, daidai da wani abu ba a yi masa wahayi ba game da wato ba al'amari na, ba a turo masa wani sako game da al'amari na tsawon wata guda. Qalat Aisha, sai take cewa fata shahada, azan Allah sallallahu alaihi wasallam sai khutbatul haja, ita ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, yayi wannan khutbatul haja, kuma qala, sannan sai ya ce ya Aisha, yace ya ke Aisha, fa innahu qad balagani anki kaza wa kaza, yace labari ya cin mun game da ke cewa kin yi kaza kin yi kaza. Fa in kunti bari'atan, manzo Allah yace in har kin kasance ku fitarta game da abin da ake jifan ki da shi, fa sayubarriku billahi, fa sayubarriku billahi, da sannan Allah zai kubutar da ki, da sannan Allah zai kubutar da ki ya wanke ki game da abin da ake jifan ki da shi. Wa in kunti almamti bi dhanbin, yace Aisha in ku kin san fa kin yi laifi, kin tabbata abin nan da ake fada haka ne kin aikata, fastaghfirullah, ki nemi gafara ta ubangijinki, wa tubi ilayhi, ki tuba zuwa gare shi, domin ubangiji ta'ala mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba. Nan shiryarwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mata da jan hankalin da yake mata, kina in har kin san wannan laifi ba naki bane ba, jifanki ake da shi, to ki tabbata cewa ubangiji ta'ala ba zai kyare ba, zai kubutar da ki. In ku kin san kin yi laifi, abinda ake fada haka ne kin aikata, yace to ki roki gafara ta ubangijinki, ki tuba zuwa gare shi. Fa innal abda, manzo Allah yace domin shi bawa, idza atarafa bi dhanbihi, in har yayi furuci game da laifinsa, ya tabbata cewa yayi, kuma taba, sannan ya tuba, taballahu alaihi, Allah zai karbi tubansa. Duk wanda yayi itirafi ya tabbatar da cewa shi mai laifi, to in dai ya tuba ubangiji subhanahu wataala zai karbi tubansa. Aisha tace falamma qaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama maqalatahu, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama wannan fada ta shi, Aisha tace ya kala sadami, wato hawaye na gaba ɗayansa wato sun yi kashi, hawaye na gaba ɗayansa tace sun yi dauki ya kashi, hatta ma uhissu minhu qatra, tace daidai da dubu ɗaya na hawaye, tace bana ji yana daga daga idona. Wa qultu li abi, sai na fada ga mahaifina Abubakar Allah ya yarda da shi, ajiba anni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amsa game da tambayar sa a madadina. Qala, sai Abubakar Allah ya yarda da shi yace wallahi la adri ma aqulu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ce wallahi ni ban san ba me zan fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qultu li ummi, Aisha tace sai na fada ga mahaifiyata, nace da ita ajibi anni rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi ma qala. Ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amsa game da tambayar da yayi a madadina. Qalat mahaifiyata sai ta ce wallahi ma adri ma aqulu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Tace wallahi ni ma ban san ba me zan faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wace irin amsa zan bashi? قالت عائشة الله يدد إتا تج وأنا جارية حديثة السن تجيني كويارين يأتي كرما فدتكي ميكرن تنشي كرو لا أطرأ كثيرا من القرآن فانهدتي وانا أبميوى قمد على القرآن يا أبن دنا هدتي بيتاك كرايا كريابا فقلت سينا فدانتي إني والله lalle ni rantsuwa nake muku da Allah laqad alimtu annakum sami'tum ma yatahaddasu bihi an-nas lalle ku kun ji abinda mutane suke fada suke yadawa na irin wannan labari wa waqara fi nufusikum kuma wannan labari da ake yadawa ya zauna a cikin zukatanku wa saddaqtum bihi kuma kun gaskata game da wannan labari kun yarda kun tabbata cewa haka ne tace wa in qultu lakum inni bariya in har na fito na ce muku ni kubutatta ce ban yi ba tace to wallahu ya'lamu anni bariya Allah da ya halicce ni ya san da cewa ni kubutatta ce ban yi ba saboda shi mai boyuwa ba ta boyuwa gare shi la tusaddiquna ni bi zalika ku ko ba za ku gaskata ni ba in ma na ce muku ban yi ba to Allah da ya halicce ni ya san ban yi ba amma ku ba za ku yarda ku amince ba ba za ku gaskata ni ba tace wala inni itaraktu lakum bi amri wallahu ya'lamu anni bari'a in har nayi muku furci game da wani al'amari nace nayi alhali Allah ku ya san ni kubutatta ce ban yi ba tace la tusaddiquni gaskata ne za ku yi ku ce eh haka ne kin aika yace tace wallahi ma ajibu li wa lakum masalan illa aba yusuf idza qala fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifu tace wallahi tsakani na da ku babu wani misali da zan iya bugawa tsakani na da ku kawai illa fada ta mahaifin annabi yusuf shine yaqub alaihi salam lokacin da aka koma zauwa aka ce masa ai dan uwan Yusuf wato shi ma ya bace sai yake cewa fa sabrun jamil yace hakuri kikkiawa shine ya dace da ni wallahu almusta'an Allah shine abin neman taimako alamata sifuna akan abin da kuke siffantawa wannan yana nuna mana duk lokacin da abinda ka san in kace kai ne ma alhali ka tabbata cewa kai kubutacce ne to cha za a yi kai in kace ba kai ne ba kuma ba za a yarda ba to shine sai ka maida al'amarin ka zuwa ga Ubangiji shine yace wallahi tace wallahu yace wallahu almusta'anu ala ma tasifu Allah shine abin neman taimako akan abinda kuke siffantawa akan abinda kuke fada lokaci ya tafi nan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك